operation was executed yesterday. It's part of the ongoing operation, especially the air offensive operation being conducted against the terrorist targets within the Lake Chad Green Fringes.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodore Ejiku Leda Ramola, sai mani karin bayani da wani wawan hari da suka kai ta sama, inda suka yi ta ruwan wuta ga ƴan ta'adda a asirin yankin Tafkin Chadi. Ya ce bayan da jiragen leƙen asirinmu suka tattaro mana muhimman bayanai dangane da wani babban sansanin mayakan ISWAP a wajajen Gazu Tanzirin Tumbin Mai Koya. Muka tare da jiragen yakinmu samfurin Alpha J suka afka masu. Na tambayi Air Commodore da Ramola ko wani irin barna suka yi wa mayakan na ISWAP.
And they were able to record direct hits within that location and then the logistics facilities, the structures.
Shi murugurguza kayakin amfanin su, irin su na'urar samar da hasken wutar lantarki mai aiki da hasken rana, wato solar panel. Sannan muka kakkashe mayaka masu yawan gaske, kamar kuma yadda muka ga tulun makamai da kuma man shekar ɗinsu na cin wuta.
And then the logistics facilities, the fuel, ammunition and other things were seen engulfed in huge balls of fire as a result of the airstrikes.
A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, irin wannan nasara da sojojin Najeriya ke samu abu ne mai karfafa gwiwa.
Da samun irin wannan nasara da kuma fitar da jawabi irin wannan zai taimaka ya karfafa ma sojojin zukata.
Wing Commander Musa Isa Salman mai ritaya ya ce matakin da mayakan saman Najeriya ke ɗauka a halin yanzu na bankaɗo maɓoyar ƴan ta'adda na ISWAP da Boko Haram sannan kuma afka musu, wannan dama can shi ne abin da ya dace.
Shi wannan nasarar sai a ce abin yabawa ne, kuma muna fatan a ci gaba da samun irin wa'innan nasarorin. Kuma shi ne abin da kullum muke faɗi cewa ya kamata strategy ya zama cewa akan kai yakin ne ga su ƴan ta'adda. Kar a jira a ce sai sanda suka kawo farmaki sannan a kora su. A'a, ya kamata a nemi inda suke ne, a kai wannan farin gare su, ta haka ne kaɗai za a iya shawo kan wannan al'amarin. Ba so a zauna ba cewa sai sanda suka kawo fari sannan a kora su.
Idan ka ga shi ma kamar yadda shi da Ramola ke cewa ya ce air offensive.
Yawon
farmaki ɗin ko?
Yawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.